na gani na wana ba na fuda ganye na fa ina ta kallon su kai ka gani
Niger flavor that
sunzo kallo mu koma kallon su muna kallon su sunzo kallo kuma sunzo na kallon su kallon su an gwada wasa kuma mun nuna mu fi su like mu fi su shaho na nan zuwa tashi dawi su
ana kan damuna ana kai amma kullum
ki kusa
su gan idan
kai mana
hawa sama sama sama
sama gani su ki wasa mu kan so yi bambarin sisi kamar abu mai kori tambarin doki kan hula ya ne Hafiz kan bala'i bala'i ne za su gani imana nobody can do it like this you know man I go home on tunes like this paintings everywhere trying to blow my kid she's so cold man I can feel my wrist beg me please when I drop my piece you don't wanna fuck with a nigga like me you say you got bars but you're not like me you are not Jet Li you don't know Tai Chi kada akwa dama na wawanchi yeah no na musu bambancin cause we kill it in house of the turanchi man ay ta arewa daban take ba ta karewa karuwa take katan arewa anan na take daga arewa har salake maimaita musu dan ba su gane ba mu karfafa musu ke ba su sani ba hankali kas when you start to do better my little sick can get so far that addu'a ka fadi wallahi
sunzo kallo mu koma kallo su muna kallo su sunzo kallo kuma sunzo na kallo su an gwada wasa kuma mu nuna mu fi su wallahi mu fi su shaho na nan zuwa tashi na wi su sunzo kallo kwallo kuma sun zo da kwallon su an gwada wasa.